Saka mai wuya.
Dana ayyukan da MPP suka yi yana da kowa la gani mutane na mutuwa kan kidini ba kudi a je a support musu yanzu inda muke ganin ga kowa ya sani lokacin President Mahama da lokacin Mahmud Bawumia kowa ya sani wanda mutane yan yaudara ne yau ana jijjiki.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yanzu dake an gama zaben America hankalinmu ya juya kuma kasar Ghana wacce abin da ya faru a America kusan shi za a saki maimaitawa can Ghana din. Kamar yadda aka yi a nan America inda Donald Trump na jam'iyyar Republican ya gwabza da mataimakin shugaban America din Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat a can Ghana ma za a kwafa ta ne tsakanin wani tsohon shugaba na kasar Ghana wato John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC wanda ya mulkin Ghana daga shekarar 2012 har zuwa 2017 da kuma mataimakin shugaban kasar Ghana na yanzu wato Muhammad Bawumia dan jam'iyyar MPP. Saboda haka abin da ya bambanta zaben America da na Ghana shine cewa a can Ghana din maza biyu ne kawai suke fafatawa yanda ana Amurka tsakanin namiji da mace ne aka fafata. To shi wannan zaben da yi da za a yi tsakanin shi John Dramani Mahama din shekaru 65 da kuma shi Muhammad Bawumia din shekaru 60 wato za a yi shi ne ran 7 ga watan Disamba nan mai zuwa inda su biyu din suke gwagwarmayar neman su mai gurbin shugabana na Akufo-Addo wanda zai sauka daga kujerarsa ta mulki in Allah ya kaimu cikin watan Janairun sabon shekara bayan ya kammala wa'adoji guda biyu na shugabancin wannan kasa da Allah ya azurta ta da tarin zinari da kuma koko. Akwai kananan yan takara masu son su shiga wannan zabi a can Ghana din irin su Alan Kerry Matten na jam'iyyar Movement for Change da kuma Nana Kwame Bediako na New Force jam'iyyar New Force kenan. To amma dai jin da kowa yake shine cewa zaben nan dai tsakanin waɗannan mutane biyu ne wato Mahama da Bawumia. To kamar kowane zabe shi ma wannan zabe na Ghana yana da bambancin ra'ayoyi a tsakanin masu jefa ƙuri'a inda wannan yake goyon bayan wancan wancan yake goyon bayan wannan.
Sunana Abubakar Muhammad Ghana Accra. Zaben da za a yi Ghana on the 7th December na jin presidential candidate in NDC John Dramani Mahama shi zai lashe zabe. Hujja shi ne kan economy rayuwa ya yi tsada ga adan abinci economy ya collapse to akan wannan ne nake jin Ghanaians za su duba su zabi John Dramani Mahama saboda su saki jaraba shi yanda America suka jaraba Trump.
Sunana Abubakar Ismail Hamza Accra Ghana. To jama'a ni dai anawa gani dai insha Allah His Excellency Dr. Alhaji Mahmud Bawumia zai lashe zabin ga Ghana mun yi nisa cikin demokradiya da yau Ghana ya wuce ya tsaya bisa economy kawai yayi zabe. Gaskiya ne gari yayi karfi kuma gari yayi karfi ba Ghana kawai bane duniya duka ne tayi karfi kuma kowa ya san da haka.
To haka ne. To dangane da wannan zabe na Ghana ne yau zamu fara kawo muku muhawara kan zaben inda kuma shi wakilinmu na can birnin Accra wato Ridwan Abbas ya gayyato manyan jami'an watsa labarai ko harkokin sadarwa na jam'iyyun guda biyu domin su fuskanci juna dangane da wa zai shiga wannan fadar mulki ta Jubilee House dake birnin Accra.
Assalamu alaikum jama'a masu saurare barkamu da warhaka. Yau likafar tamu tayi taki ne zuwa kasar Ghana inda zamu shiga fagen siyasa. Zamu tattauna da jami'an manyan jam'iyyun siyasa guda biyu a nan kasar. Jam'iyyar NPP mai mulki da jam'iyyar NDC babban jam'iyyar dake adawa. Tare da ni ta yin wannan tattaunawa akwai Usman Audu wanda shine communication officer na jam'iyyar NPP mai mulki yana mazabar odudio biyu. Sai kuma Alhaji Jibril Maisu communication officer mazabar Ayawa Suna. To jama'a barkanmu da warhaka.
Barka kaji.
Yawwa zamu dubi yanayin da kasar mu ke ciki. Zamu fara ne da hali na tattalin arzikin kasan nan kamar tarin kasashe na duniya suna fuskantar matsi na tattalin arziki. jama'a ku kowa na kukawa me sababin haka me ya kawo haka sa'an zan mun matakai ake dauka domin kawo wannan lamari a samu saukin sa zamu fara da kai da yake kai ne jami'iyyar da ke mulki Usman Audu bismillah me zaka ce mana
garin ga kowa ya san tunda shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da mataimakin shi Dr. Muhammadu Bawumia suka zo kan mulki abin da suka gani da suka zo gaskiya ka duba from da suka zo up to 2019 abin da suka yi yanda garin ga ke tafiya daga baya muka ga wani abu ya zo da duniya duka baki da yake tace covid ya zo foyayye ba aiki komai ya karfi cikin garin ga amma da kokarin su da kwazon su da ayyukan da suka yi suka fight covid yatte economy lazo yana kokari na wani aka fara wani gargawa ka san duniya dai wani abin sami dan wanka dole ya tabaka domin muna akwai sai da cewa tsakanin mu ko duniyan ga duka baki daya isa babin da yanzu kibar abubuwa zuwa ya balagunci ya bata amma in ka duba ayyukan da shugaban kasa yayi tun lokacin da abubuwa balagunci up to yau ka gan kamar zuwa economy ga muke da shinga first quarter ya grew 4.7% shi ga da kamar ababa ya fara tashiwa ka duba wani lokaci mun samu garin ga a sunan inflation ya ce up to 53% ya hau bitter inda muke magana ga yazo 20.1 ababa la komo wa lafiya in ka duba the only challenge the government ga muke da shi ne gaskiya ka fadi ne exchange rate duba exchange rate da yake tafiyar nan ya hau shi ya fadi kowanne gwamnati da dai zuwa la samu wannan challenge amma ka duba ayyukan da shugaban kasa yayi domin ya san duniya baki da damuwa yazo ka duba free SHS inda ya kawo inda ya tanye talaka all of us da kudi yalla taimaka ne da ya tanye mutane su ta cikin wannan hali
tambaya kun nuna cewar COVID-19 shine sanadin matsin da aka shiga akwai wadansu kuma ainihin fagen ko kuma da fannin karatu da ke nuna cewa ai COVID-19 irin kudi da ya shigo mana ci gaba ya kai mu sa'an nan to in hakan ne din lalle COVID-19 shi ya kawo wancan matsalar to wannan karo menene kuma sanadin
in ka duba wani ya ce maka kaman COVID-19 mun samu kudi in ka duba for a year in aka ce maka economy government da ke cikin kaje wajen da yake samun kudin shi ne abin da taxes din da ake biya for one year ba biyan taxes yan ayyuka la gida la biyan su ba su zuwa aiki kowane gwamnati aikin gwamnati da zama gida ma ala biyan shi kudin da aka kawo na ayyukan da aka yi da shi aka ka ta tuna kamar lokaci da aka zo cikin COVID-19 an ba mutane loans
a matsayin ku masu gwamnati ya kuka tsaya ba ku karban tax ya me ya
COVID-19 so yeah ba aikin da ake yi an ce kowai zama gida ka tuna duniya baki da duka ce kowai zama gida ba wani aikin da ake zuwa ba sai da sayarwa in aka fita ma an gogora kudin da aka kate ba ka taya kan ka tuna kuma batun ruwa da batun light an rage na ga ce ko domin san asim abin da mutane alayyan da mutane ke ciki wannan
wato mun ji riko naku kinan bari mu koma wurin dan uwa Jibril Maitu ka ji abin da dan uwanka ya faɗa ko kuma kun taba mulki amma muna jin irin korafin da kuke yi halin da sun ka shiga a halin yanzu me kuke yi ko kuma dai me za ku ce shine sanadi ko ainihin wurin lamarin daga can wurin ku ya so mu ne
alam abin da ke cikin ni biswa muke mama saurari wanga program kuma akwai a taurin bangaren MPP kaga da abin da ya kamata sai ne su zo suna ba da mutane hankuri cewa kamar abin da muka fadan nan ba mu san aka abin yake ba
wani abu suka fada
kaga before 2016 sun bar kowa san kamar su ne suna da zazo su magance komi
matsayin da ake ciki
yes
na'am
saboda sun bar mu sun cewa kaman ba ko lokacin da ake sai dokunu kinki one city nan suna ga wannan abu da yi ba
na'am
me yasa ni kaman yanda mataimakin shugaban kasa Mahmud Bawumia yake ce kaman abin ga shi ya taba aiki daga abin ga Bank of Ghana
na'am
kudi na nan ya za a bari ana sai da kinki one city wannan abu bai yi ba in suka zo ya zo kasa lokacin na gallon na fuel petrol 16 city 14 city do gallon yanzu an da su ne zaka kan kan 1 liter ma 50 cedi
su ne su goma sha biyar
yes liter ma wu amma lokacin president mahama ganin duka 14 cedi 26 kafin abin da a sake mulki
sun rantsa kamar su suke da suke da ilimi komin da za su su magance komi garinga yau lokacin president Mahama muna da rigiya da yani na oil field kafin mu tashi president Mess the late da Mahama sun kar rigiya biyu aka ba su yau lokacin da president Mahama muka zo na kan mulki tabbata ko batin da ake bin 122 yanzu za mu 668
yanzu nawa
billion Ghana city wanda suka bari ke kuma wannan abin da Turawa suka ce kuma too much is given much is expected
yawa
ba ciwon da ya kawo masala bane is lack of incompetence lack of surutun da suke mutane ba san abin da ke cikin ba ana fadi musu kan ba kuyi magana sun bar mutane Ghana sun yi da su duba inda muke zuwa kan ga lokacin president Mahama in ka bada force da ana baka dollar daya yanzu dollar na 15 to 16 cedi ko mu ya bala ku
ce ba ka jin kamar yadda dan uwan ka ke magana
eh wannan
gan cutar covid-19 ya addabi ya dame ba Ghana kadai ba
wannan covid-19 suke fadi wannan wannan ujit batu wai excuse ne covid-19 da yanzu nan mun samu kudi kusa da miliyan 30 bil 30 billion wannan suna ce kaman kalubale balayi ne ne yazo ko wani kasa ko amma mun mutse kaman Ghana ma blessing ne saboda mun samu 30 billion Ghana si in ka duba 2022 or 2020 auditor general report
auditor
general with out of 30 billion na abinda suka amfani da shi shine 12 billion
daga 30 million 30
yes
amma suka kashe million 12
yes sauran duka ana ta mai ina yake su su account
sun ba mu ruwa turi kyauta ba a biya
kagan
tarki haka sun karika
kagan
me zaka ce
kagan akwai wadanda yanzu eh muna kan saduwa da communicators na NPP
na
biyo mu sun bar fadi wannan magana saboda mi
to madalla to nan zamu jabirki sai Allah ya kai mu rana wace mu dawo mu ci gaba inda kuma daga cikin abubuwan da zamu tabo har da tambayar me yasa jam'iyyar NPP dake mulki yanzu a Ghana ta kasa ci gaba da gabatar da shirin nan na bayar da wuta da ruwa kyauta ga mutanen Ghana kamar yadda jam'iyya ko kuma gwamnatin NDC ta yi a can baya to da haka muke muku bankwana muna godiya ga shi wakilin namu Ridwan Abbas da kuma bakin nasa Usman Abdu da Jibril Maestro a madadin su Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington